Wannan gangami da ke matsayin na farko da jam'iyyun hamayyar ke shiryawa tun bayan da Muhammad Bazoum ya yi rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan Afrilun 2021, wani yunkuri ne na sake jaddadawa jama'a cewa adawa na nan daram akan matsayinta. Hasali ma jam'iyyun na CAP 2021 da ACC da FRC na kan bakansu na masu ja game da sakamakon da ya bayyana dan takarar PNDS a matsayin wanda ya ci zaben da ya gabata. Kamar yadda kakakin su Habibu Kane Kadaure ya yi mana karin bayani.
Mun sa kara a wurin kotu na ECOWAS saboda shugaba Muhammad Usman cikin wannan zabe ba a kare haƙƙin shi ba yanda ya kamata. To in dai habba a kare haƙƙin dan takara ba ko kuma dan ƙasa cikin tsarin zabe a yi zabe bai yi ba, kuma hujjoji da muka kai a can ECOWAS hujjoji ne wanda muna sa tsammanin insha Allah in har dai za su yi magana kai to za su hiddo gaskiya wadda ta fito daga cikin akwatin zabe in Allah ya yarda. Kun san akwai abokanmu wanda aka rike bayan an hiddo sakamako na zagaye na biyu na neman shugaban kasa, sun gayi suka ce lalle ba a yi zabe ba mai inganci, ba a yi zabe mai kyau ba, ka gani aka kama su aka rike, to lalle a sake su saboda mu a wurinmu muna tsammanin rukun da aka yi musu rukuni na siyasa.
A cigaban wannan sanarwa, jam'iyyun na hamayya sun bayyana yadda suke kallon kamun ludayin Muhammad Bazoum a tsawon kwanaki 100 na shugabancin kasa. Zakari Aliyu shine sakataren jam'iyyar RDR Canji ta Alhaji Muhammad Usman.
Bisa harkar tsaro har yanzu babu abin da ya sake tsakanin majiya da shekaran jiya, kun ji abin da ya faru na Castleberry. Alhali ko an yi kwanaki sai ana ji maganganu a abu ai yanzu alhamdulillahi ai wanga iko da ya kama ga alamu ana nan ana shirin kokowa da cin hanci da rashawa a abin ya tai kawai ka doki barawo, akwai barawo raƙumi, akwai na saniya, akwai na rago, akwai barawon zakara, sai ka zaburi ka dahe barawon zakara kai ta kuwa ka kan barawo alhali mayyin barai kun sani mun sani.
To amma da yake mai da martani game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe, wani na hannun daman shugaban ƙasa Alhaji Mai Bukar Kusa a jam'iyyar PNDS tarayya ya ce
bismillah mu a matsayinmu na mutane Niger mun san Bazoum shi ya lashe zaben. Yau fa yanda ƙasan ne yake tahiya mu ana mu gani bismillah babu wani adawa, tunda dai mutanen Niger tare muke kwana muna tashi wuri guda kuma muna ji kalamin da yake fitowa a bakin su, da wanda muke ganin cewa mutanen adawa na yau sun komo suna goyon baya 100% da abin da shugaban kasa yake yi, su tayi su hude shi a gaban mutanen Difa ko mutanen Tilibiri su da suka san abin da suka kwana da shi jiya. Yau in ka zo ka wannan magana a gaban su wani dai bismillah ba zai kalle ka ka tahi ba.
Wani abinda mu manema labarai muka lura da shi, shugabannin jam'iyyar Model Lumana ta ƴan hamayya ba salarci wannan gangami ba. Wani jigonta Bana Ibrahim na hannun daman tsohon Prime Minister Ahmad Amadu ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa lokacin fitar da wannan sanarwa bai yi ba, amma kuma ya jaddada cewa jam'iyyar na nan a matsayinta na mai adawa da manufofin gwamnatin jamhuriya ta bakwai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.